mutane 14 a cikin mutane 19 ne suka makale a cikin wani ramin haka zinari ta barauniyar hanya da ake kira Galamsey a Ghana bayan ramin ya rubuta da su kimanin awa 48 da suka wuce a yankin Prestia Nsuta a jihar yammacin Ghana a cewar masu aikin ceto ramin ya zurfin mita 80 a ƙasa mutane 5 a cikin masu hakar zinari ta barauniyar hanya ne kacal suka sha da kyar Komandan ‘yan sandan gundumar Nsuta, Superintendent Achu Jinuku, ya zanta da ‘yan jarida yana cewar ma’aikatan ceto na nan na aiki gadan-gadan don tsamo waɗannan mutane. Ya ce sauran masu wannan aikin haƙar zinari ta barauniyar hanyar suna taimaka ma ‘yan sanda a ƙoƙari da suke yi su ceto mutanen da suka maƙale a ƙarƙashin ƙasa. Ya ce waɗanda suke taimaka mana sun faɗa mana cewar akwai mutum ƙarƙashin ƙasa yana neman waɗanda ramin ya rufta da su amma dai har yanzu babu wanda aka ciro daga ramin. Ya ce masu aikin Galamsey suna taimaka wa ‘yan sanda saboda su ne suka san ramin kuma wannan ramin ya kai zurfin mita 80. Wannan hadarin da ya faru a ranar Lahadi ya sa ‘yan sanda suna neman masu wannan ramin haƙar zinarin don tantance su a tabbatar da ko suna da izinin wannan aiki ko kuma suna yi ne ba bisa doka ba.
They call it a Kube Kurum small scale money site.
Ya ce ana kiran wannan wuri Kube Kurum small scale mining a yankin Asambisa Nsuta kusa da garin Prestia. Wannan ne suna da aka ba wurin amma dai ban sani ba ko suna aiki da izini ko kuma babu izini idan muka kama masu ramin za mu gane gaskiyar lamarin. ‘Yan sanda dai sun ba da cigiyar masu wannan ramin don gudanar da bincike a kansu.